kafafata a wasan league na kasashe daban-daban, inda a can kasar Spain aka buga a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 13, inda aka buga wasa ɗaya tilo a ranar Juma'a. Eba ta samu nasara akan Real Madrid da 3-1. A ranar Asabar 26 ga watan Nuwamba na shekarar da muke ciki 2016, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga ta samu nasara akan Deportivo da 4-3, yayin da Real Madrid ta doke Sporting da 2-1. Espanyol kuwa ta samu nasara akan Leganes da 3-3, yayin da Sevilla ta doke Valencia da 2-1. Ranar Lahadi ta gabata, Villarreal ta sha kashi a hannun Alaves da 2-0, yayin da Osasuna bata ji da daɗi ba a hannun Atletico Madrid da 3-0. Celta Vigo kuwa ta samu nasara doke Granada da 3-1, yayin da Real Sociedad suka tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Barcelona. A yau kuma za a fafata wasa guda ɗaya tilo, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Las Palmas za ta karɓi bakunci Atlantic Club da misalin ƙarfe 9 saura kwata agogon Nigeria, Niger, Cameroon da ƙasar Chad. Yayin da Asabar teburin na La Liga, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take mataki na 1 da maki 33, Sevilla tana mataki na 2 da maki 27, Barcelona kuwa tana mataki na 3 ne da maki 26. A can ƙasan teburin na La Liga, Sporting Gijon tana mataki na 18 da maki 9, yayin da Osasuna take mataki na 19 da maki 7, Granada kuwa tana mataki na 20 ne da maki 5. Haka yake a ɓangaren Premier na ƙasar Ingila, kima mako na 13 a cikin shekara ta 2016 zuwa 2017 Premier League. A ranar Asabar 26 ga watan Nuwamba na shekara 2016, Bournemouth ta sha kashi a hannun Man City a gidansa da 2-1. Liverpool ta samu nasarar doke Sunderland da 2-0, yayin da Swansea ta lallasa Crystal Palace da 5-4. Leicester City ko ta yi canjarar zuwa-zuwa tsakaninta da Middlesbrough. Hull City ta yi kunnen doki 1-1 da West Bromwich, yayin da Chelsea ta samu nasara a kan Tottenham da 2-1. A jiya Lahadi kuwa Watford ne ta samu ta kashi a hannun Stoke City da 1-1 mai ban haushi. Arsenal ta doke FC Bournemouth da 3-1. Manchester United ta yi tashi kunnen doki 1-1 tsakaninta da West Ham United. Southampton ta doke Everton da 1-1 mai ban haushi. A saman teburin na Premier na ƙasar Ingila, Chelsea har yanzu suke jan ragamin da maki 31, Liverpool tana mataki na 2 da maki 30, Manchester City na mataki na 3 da maki 30. A ƙasan teburin, Hull City tana mataki na 18 da maki 11. Swan City ko tana mataki na 9 ne na 19 da maki 9, yayin da Sunderland take mataki na 20 da maki 8. A ɓangaren hada-hada da sayin wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na zawarcin ɗan wasan Real Madrid mai suna James Rodriguez ɗan shekara 25 da haihuwa. Manchester United na neman ɗan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof. Har ila yau ƙungiyar ta Manchester United na zawarcin ɗan wasan tsakiya na West Ham mai suna Dimitri Payet. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na shirye-shirye don sayo mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool mai suna Jurgen Klopp. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus na neman Romelu Lukaku, yayin da PSG ta sa fam miliyan 40 don sayen ɗan wasa mai suna Adam Lallana. Sha lafiya.